Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare yau Talata 4 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan dare. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar Filato ta gano wata hanyar magance barazanar tsaro ta hanyar shigar da al'umma a harkokin tsaro wacce ta kira wato community policing ko kuma yan sandan unguwanni. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko shin an dauko wata hanyar kafa yan sandan jiha ne da hukumomi suka yi fatali da su da wannan batun a baya. Menene ra'ayoyinku akan wannan matakin? Lambar mu kamar kullun ita ce 2025655. Haka kuma za ku ji cewa a yau ne aka yi bikin ranar cutar daji ko kuma san wato kansa kenan, wanda aka yi na duniya da ake fadakar da al'umma akan illolin cutar wanda ake kira kansa a turance. Daga bisani kuma muna tafi da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai ban kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Najeriya na shirin karbar dala miliyan 308 waɗanda kwato daga asusun wani banki mallaka tsohon shugaban gwamnatin sojin kasar General Sani Abacha. Ana shirin maido da Najeriya kudin ne karkashin wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin Amurka da hukumomin British Island da Jersey da kuma Najeriya. Ajiya Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta jagoranci wani biki da aka rattaba hannu akan wannan shiri na maido da kudaden, waɗanda Najeriya ta ce za ta yi amfani da su wajen shimfiɗa hanyoyi a sassan ƙasar. Mataimakin babban Attorney General ma'aikatar shari'ar Amurka Brian Bukowski ya tabbatar da wannan yarjejeniya. Waɗannan kuɗaɗe su ne na baya-bayan nan da aka kwato daga asusun tsohon shugaban na Najeriya wanda ya mulki ƙasar tsakanin shekarar 1993 zuwa 2008 da ya rasu. Har yanzu ma'aikatar Najeriya na wato ma'aikatar shari'ar Najeriya na ƙoƙarin kwato wasu kuɗaɗe da aka alakanta da marigayi Abacha. Da suka hada da dala miliyan 30 a Burtaniya da dala miliyan 144 a Faransa da kuma dala 100 wato miliyan 177 a wasu gidauniyoyi da suke dauke da sunayen ƴan uwan tsohon shugaban a matsayin magada. A daren yau Talata, shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki wanda bisa al'ada ake yi shekara-shekara. Bayan da ya amince da gayyatar da majalisar wakilai ta aika masa ne zai gabatar jawabin. A dai kwanan nan majalisar ta wakilai ta tsige shugaba Trump, a kuma gobe Laraba ake sa ran ƴan majalisar dattawan za su kada ƙuri'a ko a tsige Trump ko kuma su wanke shi. Jama'a da dama sun yi hasashen cewa babu haufi majalisar za ta wanke shi lura da cewa ƴan Republican ne ke da rinjaye. A wannan shekara shugaba Trump ya yi wa wato wannan jawabi nasa taken cewa da Great American Comeback, taken da ke nuni da yadda Amurka ke farfado da martabarta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce barkewar cutar coronavirus ba ta kai matakin da za a ce annoba ce ba da ta shafi kasashen duniya da dama, duk da cewa tana ci gaba da bulla a wasu karin kasashe. Yayin wani taron manema labarai a birnin Geneva, director da ke kula da sashin hana yaduwar cututtuka a sassan duniya a hukumar ta WHO Dr. Sylvia Brand ta kuma ce yadda cutar ta coronavirus ke yaduwa ba yadda mutane suke tunani bane.
So this is not the situation. Currently the virus is transmitted through droplets and you need a close.
Ba haka al'amarin yake ba. A yanzu haka kwaye cutar na yaduwa ne ta hanyar da idan wani dugar ruwa ya sauka a jikin mutum, kuma har sai ma ka kusanci wanda ke dauke da ita kafin ka kamu. A yau Talata aka samu mutum na farko da ya mutu daga cutar a yankin Hong Kong wanda ke karkashin ikon China, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 425 a ƙasar da China kadai. Shugaban gwamnatin wucin gadi a ƙasar Sudan ya gana da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu domin ganin ƙasashen biyu sun kyautata dangantakar da ke tsakaninsu. Wannan ganawa wacce Abdul Fattah al-Burhan ya yi a jiya Litinin a birnin Entebbe ta janyo suka daga shugabannin addini da ma wasu jami'an gwamnatin ta Sudan. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fita a birnin Khartoum a yau Talata, suna masu alawade da ganawar da kuma yunkurin ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A zamanin mulkin tsohon shugaba Umar al-Bashir, Sudan ta kulla kwakwar alaka da Iran wacce ba sa ga maciji da Isra'ila, lamarin da ya sa Isra'ila ke kallon Sudan din a matsayin abokiyar gaba. Wata kotu a Afirka ta Kudu ta fitar da sammacin kama tsohon shugaban kasar Jacob Zuma saboda ya ki bayyana a gabanta a yau Talata, wato a zaman shari'an da ake tuhumarsa da wasu laifuka. ana zargin Zumani da laifin karɓar cin hanci daga wani kamfanin Faransa mai kera makamai da ake kira Thales, wanda ya rattaba hannu kan wani kwantiragin dala biliyan 2 da kasar a shekarar 1999, wato a lokacin Zuma na matsayin mataimakin shugaban ƙasa. A lokacin ƙarar ana tuhumar Zuma da laifuka 16 waɗanda suka hada da damfara da zamba cikin aminci. Su dai lauyoyin Zuma sun gabatar da wata wasiƙa da wani likitan sojoji ya rusa hannu, wace ta nuna cewa tsohon shugaban ba shi da lafiya ya kuma fita ƙasar waje ganin likitoci. Wasiƙar da alƙalin ya nuna shakku a kai, to sai dai alƙalin ya janye sammacin kama Zuma zuwa ranar 9 ga watan Mayu, lokacin da za a sake zaman sauraron ƙarar.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau ne kuma ake bukin yaki da wato cutar daji na sankara, ko kuma wato World Cancer Day kenan a turance, mai take na sani kuma zan fadakar. Ga Hawwa Umar da ƙarin bayani daga birnin Abuja.
Yau kimanin shekara 20 kenan ana gudanar da bikin ranar yaki da cutar ta daji a duniya, wanda ya samo asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zare don yaki da cutar daji, wanda aka sanya wa hannu a kasar Paris a shekara 20 da suka gabata. Dr. Isa Adamu Mavo dake asibitin Shifa na yankin Karu a Abuja yayi tsokaci dangane da irin kokarin da ake yi na wayar da kan jama'a game da cutar.
Yadda ake ta fadakarwa da mutane su san cewa wannan cuta ce da ya kamata a dauki mataki akan ta, to wannan shi yasa ya zanto cewa kungiyar lafiya ta duniya da sauran bangaren kiwon lafiya suka tabbatar da wannan ya kasance haka. Yawanci irin wannan cututtuka sanar da mutane, fadakarwa da wayar da hankali ce ya kamata a yi ta yi da yawa. International Cancer Control ta yi ta wannan saboda tabbatar da ilimi ya tabbata a mutane. An samu ci gaba sosai yanzu ta bangaren fadakarwa da ilmantarwa, da dama su suna fahimta. Misali kaman daga kansa na abin da shafi huhu, misali kansa ta mama, abin da ke kiransa breast cancer, kansa ta mahaifa da sauransu. Kuma an ci gaba, mutane da dama sun samu ilimi da ya kamata su samu saboda su kare kansu a irin wannan cututtuka. Shekara ta 2018 na san an samu matsala, kusan kuma lafiya sun fito da wannan a matsayin cewa adadin mutane da suke samu wannan matsala duniya gaba daya sun kai miliyan 17. Ci gaba da ake samu shine ga mutane da suke amincewa da wannan ilimi, sannan kuma su aiki da shi wurin kare kansu daga ita wannan cutar daji da muke magana.
La'akari da yadda cutar dajin mama ta fita azzara a bangaren mata, yasa na nemi jin ta bakin Munira Ahmad.
Daga cikin wato yayyen kakana akwai wacce shine ma yayi ajalanta. Wannan wari rana da ake yi domin fadakar da al'umma akan wannan cuta, gaskiya kwarai na ji dadi sosai, saboda mafi akasarin ƴan mata musamman a karkara ko ku in ce arewacin Najeriya suna tunanin cewa idan har suna da dajin mama ba a samun waraka sai dai a yanke nono. So wannan fadakar yana da kyau, yana da matukar amfani musamman ma ga mata, domin gaskiya akwai duwun kai a wannan al'amarin.
Sunana Abdullahi Muhammad. Kwai wata yar uwa ta wanda bai jima ba da ta samu lafiya daga ciwon daji wanda ake kiran shi kansa. Sani na da shi bai jima ba sai da ya fara bulla kusa da ni, wanda ya shafe ni ta hanyar kama yar uwa ta. Abu ne wanda ake ganin yana iya kama maza da mata da sauransu, kuma an fito ana wayar da kan mutane akan shi, ni abun farin ciki ne a gare ni.
Masu iya magana dai na cewa da tarihin kaka jika ya san labarin baya, rigakafi yafi magani. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai batun tsaro, inda gwamnatin jihar Filato ta fara shirin kafa wata rundunar yaki da miyagun ayyuka unguwanni da take kira wato community policing, ko kuma yan sandan unguwanni kenan. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Gwamnatin jihar Filato ta ce ta gano wata hanya babba na magance matsalar tsaro, ita ce shigar da al'umma duka a harkokin tsaro. Gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce bayan taron gwamnonin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da suka gudanar a lafiya fadar jihar Nasarawa, sun gano cewa aiwatar da shirin ba masu ruwa da tsaki a yankuna hurumin tabbatar da tsaro da suka yi wa lakabin community policing zai taimaka gaya wajen ba kowa damar sa ido a harkar tsaro.
Ya kamata mu mu bada misali zaman lafiya kuma dalilin wannan meeting wa'ansu wanda suke daji suna garkuwa da mutane sun fito sun ce to saboda wannan meeting mu fa mun ga abinda muke yi ba abu mai kyau bane amma bari mu yi sulhu da gwamnati mu za mu bar wayannan abubuwan muka gaya musu ni ka kayan yakin da kuke da shi idan mutun ya ka ba kudi za mu bashi ba mun yarda za ku bar wannan abu amma za a koya muku wani sana'a ana kan tattaunawa za su koma don sun sai suna da yawa daji sai to duk da haka za mu bada lokaci mu yi kokari mu nemi wayannan inda za a magance wannan abu
A taron masu ruwa da tsaki da gwamnatin jihar Plateau ta kira kan batun tsaro a Laraban nan, Gwamna Simon Lalong ya bayyana cewa gwamnati za ta farfado da ayyukan rundunar tsaron jihar ta Operation Rainbow da 'yan sintiri da 'yan sa-kai masu ba da bayanan sirri da na'urar da ke fargar da hukumomi da zarar an samu alamun tashin hankali. Alhaji Ibrahim Yakubu Iro da ke zama daraktan kungiyar Fulani da ke hankorin zaman lafiya da adalci a Najeriya, yace zaman tattaunawa da shigar da al'umma a harkokin tsaro zai taimaka wajen samar da zaman lafiya
dama a tarihin asasanta mutane daukan bindiga bai kawo solution akan rigima irin wayannan abubuwa ana zonawa ne a teburi asasanta yawan kika duba Zainab tunda aka fara wannan rigingimu a Najeriya yau Boko Haram tana da shekara nawa an magance ta babu so ni a tawa shawaran shine wallahi a zona da wayannan mutane a tattauna da su a ji menene manufan su me suke bukata
to wani lokaci ma mutanen da kila za a ce ba a ganin su ne ta yaya za a same su ko su kawo kansu har ai sulhu da su
irin wayannan mutanen ai daga kauyuka suke kuma a wurin suke rayuwa suke tashi su yi wayannan abubuwa idan aka je har kauye aka step in wannan guidance and counselor din to in Allah ya dan mun hada da malamai na addini muka shiga kauyuka ana wa'azi ana nemo wayannan mutane ana zauna da su to zai ina tabbatar miki da izinin Allah da mu samu saukin wayannan abubuwa
shugaban kungiyar matasan atan na kasa Song Muru yace la'akari da karancin jami'an tsaro a kasa ya zama dole gwamnati ta hada kan al'umma don samar da tsaro
kwanaki baya muna da abin da ake kira Operation Rainbow a Plateau ya je yayi sanyi akwai youth kuma da suna tafiya ba aikin yi idan gwamnatin za su tashi su yi wannan abu muna goyon bayan su dari bisa dari
taron na masu ruwa da tsaki dai ya duba yadda hukumomin tsaron gwamnati da suka hada da 'yan sanda runduna da ke wanzar da zaman lafiya ta Operation Safe Haven Civil Defense da sauran sassan tsaro za su hada gwiwa da jama'a wajen tsaron rayukan jama'a da dukiyoyin su a birni da karkaran jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji, masu sauraro kuma a yau akan wannan batu ne za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko shin an ɗauko wata hanya ce ta kafa 'yan sandan jiha da aka fara shimfiɗa da wannan wanda hukumomi tuni suka yi fatali da wannan batu a baya. Menene kuma ra'ayinku akan wannan mataki? Kafin nan sai a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar kari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 6555
to muna da kiran farko daga jihar Yobe wani ne a Yobe
na'am Usman ne mai tajin waya ba kurelwe ba garin Buniyadi
to malam Usman duniya na sarin ka
to wannan kabi wannan abun da ake tattaunawa kai na kafa community police na anguwanni jami'an tsaro a ra'ayina wannan yana da kyau sosai saboda samar da tsaro
to mu ma mun gode kwarai da gaske bar mu je a Jos ne su ma amin mu je Jos a jihar Filato wane ne a Jos
assalamu alaikum babu makeri barka da dare
yawa
sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin Jos
to duniya na sararin ka Alhaji Kabiru
alhamdulillah in wannan abu ya wanzu gaskiya ni ma ina mai farin ciki amma kuma magana ta gaskiya kamar di da nake jihar Plateau za a dan samu kalubale amma fatan mu shine Allah ya sa wannan abu ya zama alkhairi da fatan za ku tashi lafiya baba Yakubu
to mun gode Alhaji Kabiru Highlanders bar mu je birnin tarayya Abuja wani ne a Abuja
assalamu alaikum sunana Abubakar Usman Intelligent
to malam Abubakar
eh ni ra'ayi na game da wannan mawdu'i saboda kusan shekara uku kenan ina neman ku ban samu ba sai yau
Allah sarki
to na gode muku da samu ku da mu kai yau
to mu ma mun gode
ya wadama tun farko abin da ya kamata gwamnatin Najeriya da mata bawa matasa yayin da ba su da aikin yi saboda su ne suke gane masu laifi da yanda za a yi misali an gani mu da dukiyoyin mu da sauran al'umma na gode da tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske Alhaji Abubakar Usman Intelligent kenan jama'a za ku iya kira ku bayyana muna ra'ayinku a kan wannan maudu'i da muke kai shine wato wato yan sandan unguwanni da gwamnatin jihar Filato ke kokarin wato kafawa to shine muke neman ra'ayinku a me ya kuka ga wannan matakin da gwamnatin take dauka don haka ku kira mu
da zakare ne
yawa malam daga ina kake kira
da zakare ne
azari to muna sauraren ka
hello
muna sauraren ka malam ka bace sunan ka ka ci gaba da bayani
yawa na dade ina neman ku ban na samu ku sai yau
to alhamdulillah tunda ka same mu yau bismillah sunan ka
alheri Allah ban ji Allah ba mu lafiyar
da mu amin summa amin
ni ne Yusuf na giji da gadare
to malam Yusuf to
na gode
mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Ogun wane ne daga Ogun
kuna magana da Alhaji Usman baka sai da nama bashi
to Alhaji Usman ba mu sayar nama ba shi bismillah
ni ma ra'ayina ya kamata a ce an kafa wayannan yan sanda saboda gaskiya gwamnati ta kasa
to
mutane suna cikin wahala amma an kasa samun biyan bukatar da ake yi kaga ko dole kowa ya nemo kansa fita
to mun gode kure da gaskiya haka yake
to alhamdulillah
to mun gode Alhaji Usman baka sai da nama bashi bari mu je jihar Bauchi wane ne Abuchi
sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi
to muna sauraron ka Alhaji Ayuba
alhamdulillah baba lalle wannan shiri na na jihar Plateau shiri ne mai kyau amma dai babba abin da muke so shine kada a yi don a musguna ma wasu yana da kyau a tabbatar an yi su ne saboda su tsare layukan al'umma da kuma dukiyoyinsu su za su yi aikinsu tsakani da Allah daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi akwai wasu masu sauraron ku sarkin ladanun Madaki da kuma Alhaji ko sarkin Asakarin Madaki suna muku fatan alkhairi
to mun gode kwarai da gaske bari mu je Damaturu wane ne a Damaturu to a mun rashi layin malam na Damaturu to muna da wani akan layi wane ne malam daga ina kuma to sunan malamin
sunana Abdulrahman Muhammad shi a kuma rubado
to Abdulrahman bismillah duniya na sararin ka
yawa ni ba mai abu abin da nake so in bayyana muku
wannan ƴan sandan civilian jike na cikin gari da jihar Plateau za ta kafa a tsare kamata a ce an kafa shi da kuma kafi da jihar Niger.
To
saboda can ne aka fi matsalar jami'an tsaro akan abubuwan da ake yi.
To madalla.
Saboda muna jin yanzu ma an ce barayin shanu jiya sun je su har sun kashe mutum 11 a nan tsakanin jihar Kebbi a jihar Zamfara da ainihin Kaduna.
To madalla, da fatan mahukunta sun ji wannan shawarar da aka bayar. Bari mu dauki wani daga Adamawa. Wani ne a jihar Adama?
Umaru ne, Umaru Usman daga jihar Adamawa.
To Malam Umaru Usman, duniya na sarinka.
Ina murna ne kawai, rumban taba kama ku bane
sai yau. Allah sarki, to mun gode kwarai da gaske. To mun gode kwarai mallam, ka ci gaba da sauraron mu. Bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
A Katsina akwai Alhaji Shukuru Mai Goro, jihar Katsina, ƴan timaki masu gona goro.
Allah, bismillah Alhaji Shukuru.
To wannan shawarwari suna da kyau, don in Allah da aka samu jami'an tsaro suka samu jami'an tsaron su, don Allah da za su ma nasara.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu
saboda ko ba komi dole mutum an aje ma'aikaci a garin su sai dole ya tsaya ya yi abin da ya dace, sakamakon kada ka tsana an dauke ka an kai ka kwanata kakani, wani baya kishin komi saboda ba jihar su bane.
Gaskiya. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kwara. Wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba.
To Malam Bello Garba.
Mataimakin shugaban masu buga waya na Najeriya Alhaji Musa Garu.
To Malam Bello Garba.
Wannan wannan abu to mu dai abin da zamu yi addu'a ne, idan dai wannan abin zai zama alheri to Allah ya sa aiki, idan ko babu alheri Ubangiji Allah shi watsa da shi. Wannan shine gudunmuwata.
To mun gode kwarai da gaske. Jama'a za ku ci gaba, za ku iya ci gaba da kiran mu domin ku bada shawarwarin ku akan wannan maudu'i da muke tattaunawa akai. Ina jin muna da wani akan layi. Wani ne dake kan layi?
Hashimu Mai Gero dawa jihar Bauchi, ita daga cikin garin Katsina Najeriya.
To Malam Hashimu, duniya na sarinka.
Na jin daɗin wannan gudunmuwa game da wannan plateau da suka tsaye da wannan da hakan ne suka yi daidai kuma saboda kamun yana kare kansu da kansu.
To mun gode kwarai da gaske Malam Hashimu Mai Gero.
To madara.
To jama'a, kamar yadda muka riga muka gaya muku, wannan maudu'i muke so mu ji ra'ayinku akan ƴan sandan. To muna da kira daga jamhuriyar Niger. Wane ne a jamhuriyar Niger?
Assalamu alaikum baba yako magari.
Wa alaikum salam.
Ina tare da umma Malam Ali dogon Niger cikin jamhuriyar Niger. Ina so bada ra'ayi na bisa ga wannan ƴan sanda da aka sa doka na jiha. To ya kamata Najeriya a daidai son ka ciki, idan wani za a ɗauka aiki na tsasu aiki da kan da Allah, su zai cika su gari duk wanda a yabar shi da ƴan ta'adda a kuma ta dishi, kuma yan kuma neman sirrin za a yi neman sirrin su yi ɗan ta'addan nan su aiki makanni su ma su zama lafiya lau. Na gode wa so makiyari umma Malam Ali da gari gunta cikin jahorar Niger.
To da kiran Malam Umma Ali da shi muka kawo ƙarshen kiran, mun kuma gode muku. Madalla, yanzu kuma wato lokaci ne da zamu kawo muku wato labarai a takaice.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na mako na 14 na Super League ta Jamhuriyar Nijar, inda AS Douan ta Custom ta Jamhuriyar Nijar ta yi 1-1 da AS Guard National ta Nijar, yayin da Espoir ta Zandar ta wa AS Nijilak ta maici 2-1 a Zandar. GS Adar ta Tawa ta wajen Gwarzo Football Club ta Maradi 3-2. Sai Sale Sporting Club ta Yamai da ta sha kashi a hannu AS
Fan ta soja da ci uku da nema Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez ta shaka shi a gida hannu AS Sony Dep ta Montpetre da ɗaya da nema ne Olympic Football Club ta wa Racing Football Club dukkan su ne mai yayin da AS Police ta ya mai ta wa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ma ta mai uku da biyu a wasannin cikon gurbi da suka gabata na mako na 13 jangurzo ce ta nasara ci biyu da nema a birnin Maradi gaban GS Adar Sattawa sai AS Fan ta ya mai da ta shaka shi ɗaya da banza a hannun Salif Sporting Club ita ma ta mai AS Sony Dep ta yawa Irana Football Club ta Agadez ɗaya da nema idan aka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League ta jagoriyar Niger AS Sony Dep ta Montpetre ce ke kan gaba da maki 30 sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tana ta biyu da maki 29 ta uku AS Fan ta soja da maki 23 ta hudu Salif Sporting Club ita ma ta mai maki 23 gare ta sai AS Douane ita ma ta mai ta custom tana matsayin ta biyar da maki 22 AS Gard National du Niger ta mai tana matsayin ta shida da maki 22 AS Police ta ƴan sanda ta mai tana ta bakwai da maki 20 ta takwas ita ce Jagorzo Football Club ta Maradi da maki 17 ta tara Racing Football Club ta Yamai tana da maki 17 Olympic Football Club ta Yamai tana matsayin ta 10 da maki 15 sai ta 11 AS Nijelab ta wutar lantarki tana da maki 14 ta 12 GS Adar Tattawa tana da maki 14 yayin da ta 13 Espoir Football Club ta Zandar da dake kutal ta fito daga wannan matsayi tana da maki 12 sai Bundi Irana Football Club ta 14 ta Jihar Agadez tana da maki 11 kawai idan muka leka jadawalin wasannin da ke gudana yanzu haka a nahiyar Turai a ranar yau ana karawa a Ligue 1 Conforama ta kasar Faransa inda Monaco ke karbar bakuncin Anje sai Lille ke karbar bakuncin Rennes yayin da Nantes ke karbar bakuncin Paris Saint-Germain Haruna Mamman Bako na birnin Kwadni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwadni a jamhuriyar Niger
a gaida haro da mamman bako har yau dai kuna tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko agogo muna cewa karfe 3 ne da minti 57 na ranar anan Washington ga kuma Mahmud da takaitattun labaran duniya
Hukumomin Najeriya na shirin karbar dala miliyan 308 waɗanda aka kwato daga asusun wani banki mallakar tsohon shugaban gwamnatin sojin kasar General Sani Abacha ana shirin maido da Najeriya waɗannan kuɗaɗe ne karkashin wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin Amurka da hukumomin British wato Burtaniya a British Island da Jersey da kuma Najeriya a jeli tunin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta jagoranci wani biki da aka rattaba hannu kan wannan shiri na maido da waɗannan kuɗaɗe waɗanda Najeriya ta ce za ta amfani da su wajen shimfiɗa hanyoyi a sassan kasar mataimakin babban attorney general din ma'aikatar shari'ar Amurka Brian Binkowski ya tabbatar da wannan yarjejeniya A daren yau Talata shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabin halin da kasa ke ciki wanda bisa al'ada ake shekara-shekara banda amince da gayyatar da majalisar wakilai ta aika masa ne ya je ya gabatar da jawabin a dai kwanan da majalisar ta wakilai ta tsige shugaba Trump a kuma gobe Laraba ake sa ran yan majalisar dattawa za su kada kuri'ar ko su tsige Trump din ko kuma su bashi jama'a da dama sun yi hasashen cewa babu haufi majalisar za ta wanke shi lura da cewa ɗan Republican ne ke da rinjaye
to duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye kada manta za iya aiko mana sakwanni a koda yaushe ta hanyar email ta addressin mu hausa.service@voanews.com ko kuma ta wayan tarho akan lambar mu 202-205-9945 za iya kara alaman tarawa sai a karo daya kafin a jero lambobin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta gabatar da wannan shiri sai kuma injiniyan mu na wannan dare Jonas Cummings baba ya ko makeri ne daga nan Washington ne ke sallama da ku Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum